بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ما سؤال بركة بركة مدى ساكي حلوة دكوة وننسي سلام البركة متاكين حديثاً حالي نجري واندامكي بيبيا دقلتافن مالاً عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر الله يساك مشد الخير وننشيني wato zango na biyu a cikin wannan silsila mai albarka. Dan da ya tunawa mun fara jin muqaddimar da malam yayi inda yake magana akan muhimmancin halaye na gari da kuma buƙatuwa zuwa ga waɗannan halaye da bayani akan cewa suna samuwa ne ta fuskar addu'a da kuma baiwar Allah sannan kuma da tashi kai tsaye dan aiwatar da su. Sannan ya ga mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa nagarta saboda nagarta halayensa kuma yafi kowa dacewa da wannan nagarta da Allah ya yi masa, kuma ya nuna mana a maganganunsa da ayyukansa cewa mu tashi mu nemi gyaran halayenmu don mu zama mutanen kirki. Za mu tashi daga inda malam yake cewa amma qaulan ai a cikin magana faqat takatharat anhul ahadithu fil hasi ala al akhlaqil kamila wal adabir rafi'a wal hasi alaiha. An samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai masu yawa inda yayi maganganu wanda suke kwadaitarwa zuwa ga kyawa walla dubba da kuma halaye nagari da kwadaitar da mutane zuwa ga ruko da su wa bayani ma a'adda Allahu li ahliha min athawabi al'azimi wal ajri aljazil, da bayanin abinda Allah ya tanadar ma masu halaye nagari da kyakkyawan lada da gwaggwaban sakamako. Wa amma fi'lan, sannan a aikace kuma faqad kana qudwatan lil alami, nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance abun koyi, abun kallo, misali mafi kyau ga talikai game da halaye na gari. Bima wa habahullahu min al-khuluqil kamil wal adabir rafi', sakamakon abinda Allah ya masa baiwa da shi na kyakkyawan dabi'a da halaye na gari. Qala Allahu ta'ala, kamar yadda muka ji fadin Allah, da Allah yake cewa wa innaka la'ala khuluqin 'azim, lalle kai kana kan halaye mafiya kyau masu girma. أن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين. سعد بن هشام بن عامر يكي تشيوا ناجب ورمميني عائشة رضي الله عنها نتنبيت نتي يكي ورمميني أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كمان الأبار يا نبي آد حالا يمن ذا الله صلى الله عليه وسلم سنجي. فقالت ستتي كان خلقه القرآن, tace ai halayensa shine aiki da alqur'ani. Amma taqra'ul qur'an, wai kai ba ka karanta alqur'ani ne? Qaulallahi azza wa jal, baka ji Allah yana cewa wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kai wallahi kana kan halaye masu girma ba? Rawahu Ahmad. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan a cikin littafin sa wato al-Musnad kenan, a lambar hadisi na 2246 da lamba 1. Qala ibn kathirin rahimahullah, al-imam ibn kathirin yake cewa wa ma'ana hadha annahu sallallahu alayhi salam sara imtithalu al-qur'ani amran wa nahyan sajiyatan lahu, nabi sallallahu alayhi wasallam ya wayi gari ya kasance bin al-qur'ani, aiki da al-qur'ani, bin umarnin al-qur'ani da hanuwa da hannun da al-qur'ani ya hana, ya zama dabi'arsa. Wa khuluqan tatabba'a, ya zama yanayin ɗabi'ar da ya riga ya saba da shi. Wata raka taba'ahul jibilli, kamar kace yayi watsi da ɗabi'arsa, ya kama ɗabi'ar alqur'ani, inda ma a ce ɗabi'arsa tasa ta bambanta ta alqur'ani. Fa mahma amarahu alqur'an fa'ala, duk abinda alqur'ani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata, duk umarnin da Allah ya masa sai da ya aikata shi. Wa mahma nahahu anhu taraka, duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa cikin alqur'ani karka aikata kaza, to ya bashi. Hadha ma jabalahu Allah alayhi min al-khuluqil 'azim, wannan kuma in ka hada da abinda dama Allah ya riga ya masa baiwa da shi na kyakkyawan hali, min al-haya'i wal karam wash shaja'ati, ga kunya, ga karamci, ga jarunta, was safhi, ga kauda kai, wal hilmi, ga hakuri da dattaku, wa kulli khuluqin jamil, da duk wata ɗabi'a ta gari da zaka iya tunawa. Kama sabata fi sahihaini, الإمام ابن كثير يتجه برتشوا كما عند يتبت أتكم بخاري دا مسلم أن أنس قال تقصدنا أنس الله يقارى مسيدايك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين أنس يتجي نايو منذ الله صلى الله عليه وسلم هدمات أوان شكرو قوما فما قال لي أفن قط بيتأتي من تركو الله وديبا ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته بيتأزوا كما يغنائي وانا أبيتي ميسا كي كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت بيتأزوا كما يغوانا أبدبان أي كتاب يتي دم ميسا بكي كذا وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا سيدنا أنس يتي النبي صلى الله عليه وسلم يكسن تي مبي كان تبيع بيد قوة ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان علينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي كما بان تبع شافن وني الحريني ساكيكي كو ونده يكي واتو أني تفافي دشيبا ونده يكي لوشن حنم من زن الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكن يتي بان تبع شاكن كنشن وني تراريبا نا المسكي ولا أطرن كون تراريمي كنشيبا كان أطيب من أرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونده ذا أتي يافي واتو دادن كنشي fiye da zuffan da ke fita daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam warawal bukhari an abi ishaq qal sami'tu al-bara'a yaqul al-imam al-bukhari ya rawato daga abu ishaq yace naji bara'u dan azib yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahsana an-nasi wajha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yafi kowa ken fuska wa hasan nasi khuluqa yafi kowa ken dabi'a laysa bit-tawili ba shi da irin tsawo din nan alba'in wanda ya wuce misali wala bil kasiri kuma ba dan gajere bane matsakaici ne tsayin sa wala hadisu fi hadha kathiratun wala bi isa at-tirmidhi fi hadha kitabu shama'il yace hadisai da suka bo akan wannan suna da yawa al-imamu at-tirmidhi ya yi litafi akan haka mai suna ash-shama'il al-muhammadiyya warawa al-imamu ahmad an aishata qalat ibnu kathir ya ci gaba da cewa al-imamu ahmad ya ruwaito daga Aisha tana cewa ma da rab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi khadiman lahu qattu da dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sa hannu yadda ki wani bawa ko ma'aikacin gidansa ba wala mar'a ko yadda ki wata mace ba wala darba bi yadihi shay'an qattu ko yadda ki wani abu ko wani mutum ba da dai illa an yujahida fi sabilillah in kaga ya daga hannu ya kai duka to a fagen jihadi ne na daga kalmar Allah wala khuyira baina shay'aini qattu إلا كان أحبهما إليه أيسرهما. بعتبر من ذا الله صلى الله عليه وسلم زاؤن وني أبو با فاتي سيازا أبو با قدابيو فاتي سيازا مبي سوكي أتشكنسو. حتى يكون إثمن سي إندي سابن الله نيبذي ذا مبي سوكي با. فإذا كان إثمن كان أبعد الناس من الإثم. إذا نكو سابن الله ني تشياف كواني سنتن سابن الله. ولن تقم لنفسه min shay'in yu'ta ilayhi bai taba kuma daukar fansa akan abin da wani yayi masa shi a karankin kansa ba illa an tuntaka hurumatullah sai dai in an saba doka Allah ne fa yakunu huwa yantaqimu lillahi azza wajal to a lokacin da yake fansa domin Allah wa qawluhu fadin sa in wa innaka ala khulqin ala khulqin azim qala al-aufi an ibn abbas ay wa innaka la ala dinin azim ibnu abbas yace wato kana kan addini mai girma wa huwa al-islam shine addinin musulunci wa kadhalika qala mujahid to haka nan ko mujahid yake cewa wa qala abu malik was-suddi war-rabi' ibn anas wad-dahhak wa ibn zaid wannan duka maganan al-imam al-hafiz ibn kathir ne a cikin tafsirin sa cikin juz'in shi na 8 daga shafi na 206 zuwa 208 sai malam yace قال ابن القيم يسكر نقلتوا daga ibn al-qayyim a cikin at-tibyan fi aqsam al-quran daga shafi na 217 yace wa samma ad-dina khuluqan li anna al-khuluqa hay'atun murakkabatun min ulumin sadiqa yace an kirayi addini da suna khuluq halaye saboda al-khuluq halaye da dabi'u wani yanayi ne na wato wasu abubuwa da aka daura wasu aka daura wasu akan wasu aka sassaka su sakawa da take ginuwa akan ilimi na gaskiya wa iradatin zakiya da manufofi tsarkaka wa amalin zahira da ayyuka zahira na fili wanda ake ganin su wa batina da na boye a cikin zakata muwafiqatan lil adli wal hikmati wal maslaha wadannan halaye da dabi'u da manufa da sauran su duka ya zama sun dace da adalci sun dace da abin da ake gani na hikima sun dace da abin da ake gani na maslaha wato na abin da ya dace yadda ya dace wa aqwalin mutabiqatin lil haqq da kuma zantuttuka wanda suka dace da gaskiya tasdur tilkal aqwal wal a'mal an tilkal ulumi war ila wal iradat wadannan maganganu da ayyuka su dinga fitowa daga burbushin wancan ilimi da manufa fataktasibu an nafsu biha akhlaqan sai daga nan sai zuciya da rayuwa ta samu halaye ya azkal akhlaq suna halaye mafiya kyau wa ashrafuha mafiya daukaka wa afdaluha mafiya daraja fa hadhihi shi kaga wadannan kanat akhlaqu rasulillahi kanat akhlaqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muqtabasa min mishkatil qur'an sune halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadanda ya tsebo su wadanda aka tsakuro su daga cikin mishkatul qur'an daga fitilluwan da suka haskaka alqur'ani fa kana kalamuhu mutabiqan lilqur'an tafsilan lahu wa tabyinan maganganunsa sun dace da alqur'ani kuma sune suke tantance alqur'ani suke tafsilin sa wa ulumuhu ulumul qur'an ilmomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune ilmomin da ke cikin alqur'ani wa iradatuhu wa amaluhu ma aujabahu wa nadaba ilayhi alqur'an manufarsa da ayyukansa suna tasowa ne daga abinda alqur'ani ya wajabta da abinda alqur'ani ya mustahabbantar da shi wa iraduhu wa tarkuhu lima mana'a minhu alqur'an abubuwan da yake bari kuma yake kyama sune wadanda alqur'ani yace a bari wanda alqur'ani yake kyamarsa yake kyamarsu wa ragabatuhu fima ragiba fihi kwadayinsa kuma yana cikin abin da Qur'ani ya kwadaita zuwa gare shi wa zuhuduhu abin da yake guje ma fi ma zahada fihi shine abin da alqur'ani yace a guje mawa wa karahatuhu abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kyama lima karihahu yana kyamar abin da Qur'ani ya kyamata ne wa muhabbatuhu lima ahabbahu nabi sallallahu alaihi wasallam yana son abin da alqur'ani yake so wa sa'yuhu fi tanfidhi awamirihi wa tablighi nabi sallallahu alaihi wasallam yana kwazo ne da fadi tashi wajen zartar da umarnin alqur'ani da isar da sakon alqur'ani wal jihadu fi ikamati sannan yana fadi tashi ne dan yin gwagwarmaya dan tsaida alqur'ani da saman masa da ainihin wato muhalli fatarjamat ummul mu'minina likamali ma'rifatiha bilqur'ani ibn qayyim yake cewa kaga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda ta fassara dukkanin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yadda ta fahimci alqur'ani ta fassara bir rasuli wa bir rasuli kuma ta fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa usna ta'birha da iya zancanta an hadha kullihi bi qawliha ta fassara duk wannan dogon zancan ta takaita shi a cikin fadin ta kana khuluquhul qur'an tace dabi'ar sa alqur'ani wannan magana kamar da muka ambata tana cikin at-tibyan fi aqsamil qur'an na ibn al-qayyim daga shafi na 217 wa nabi umamata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا النبي صلى الله عليه وسلم yace na lamince ma duk wanda ya bar jayayya koda yana da gaskiya na lamince mushi wani gida a farfajiya aljanna wa bi baitin fi wasatil janna liman taraka alkadiba wa in kana mazihan kuma na lamince ma wanda ya bar ƙarya koda ta rahace na lamince mushi gida a ainihin tsakiya aljanna wa bi baitin fi a'la aljanna liman hassana khuluqa wanda kuma ya kyauta dabi'arsa na lamince masa gida a aljanna a can sama wannan hadisi mala yake rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi a lamba hadisi na 408 Sheikh Al-Albani ya kyauta shi sai mala yace fihi bayanu fadilati husnul khuluqi wannan hadisi a cikin sa akwai bayani game da falalar kyakkyawar dabi'a wa annahu yusidu sahibahu ila ad-darajati al-aliyati fil janna kuma cewa dabi'a mai kyau za ta kai mai yin ta zuwa ga mataki mafi daukaka aljanna fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama zakara thalatha asnafin minan nasi lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutane iri uku faminhum man yakunu fi rabdil janna akwai wanda yake cikin aljanna farfajiya wa huwa adnaha shine mafi kasa wa minhum man yakunu fi wasatiha akwai wanda kuma yana tsakiya tsaka tsakiya dan hausama ya baro kasa bai kai can sama ba wa man huwa wa minhum man huwa a'laha akwai kuma wanda yake man huwa fi a'laha wanda yake cikin aljanna madaukakiya fal jannatu darajatun aljanna hawa hawa ce wa li kullin darajatun mimma amilu malai iktibasin aya cikin al'am wa li kullin kuma kowa ai wa li kulli insanin darajatun suna da wasu matakaiya mimma amilu bisa abin da suka aikata wa kad bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadisi anna man yuhassinu khuluquhu yakunu lahu baytun fi a'la aljanna wa qawluhu ana za'imun ay daminun wa kafil nabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa wanda yake ta halayensa to wannan yana da gida a aljanna madaukakiya yace ana za'im ma'ana za'im ay daminun na lamunce masa wa kafilun na tabbatar masa qala ibnul qayyim al-imam ibnul qayyim ya ci gaba da cewa a wani littafi na shi daban cikin madarijus salikin Allah ya mushi rahama yace faj'al al-baytal alawiyya jaza'an li'a'la al-maqamati ath-thalatha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wato gida mafi daukaka ya zama sakamako daga cikin sakamakon aiki dayan ukun can shine mafi daukaka wa huwa husnul khuluq shine kyawun dabi'a wal awsatu li'awsatiha sannan matsakaicin dabi'ar kuma ga matsakaicin aiki kuma ga matsakaicin aka matsakaicin gida aka sanya shi ga matsakaicin aiki wa huwa tarkul kadhib shine barin ƙarya wal adna na ƙasa kuma li adnaha ga na ƙasa wa huwa tarkul mamara shine barin musu wa in kana ma'ahu haqqan ko da mutum yana kan gaskiya sa wala raiba anna husnul khuluqi mushtamilun ala hadha kulli babu shakka cewa kyakkyawan dabi'a a cikin ta akwai barin ƙarya a cikin ta akwai barin musu sannan kuma akwai ƙarin wasu abubuwa waɗanda ba wannan ba Ibn al-Qayyim ya faɗi wannan a cikin tafsirin sa madarijus salikin fi manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in a cikin juz'in sa na biyu a cikin shafi na 307 malam ya saki cewa wa anabi dharr radiyallahu anhu qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda yake cewa maiki sira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mana wasiya yace mana ittaqillaha haythuma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata duk in ka zo ka bi bayan aiki mummuna to ka bi bayan shi da kyakkyawa tamhuha wannan kyakkyawan zai sa a goge maka mummuna wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kuma kai dabi'antu da yin mu'amala kyakkyawa da mutane rawahu tirmidhi ruwaito wannan a cikin jami'in sa wato a lamba hadisi na 1900 lamba 87 Sheikh Al-Albani Hassan shi malam ya ci gaba da cewa yatakawwanu hadha al-hadithu min jumalin thalathin hiya min jawami'i kalimi nabiyyina alayhi salatu wassalam wannan hadisi na Abu Dharr yana dauke da wasu jumloli takaitattu masu dunkulallun maganganu da ma'anoni kaman cikin jawami'ul kalim wato cikin zantukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dunkulallu masu fadin ma'ana wa gad jama'a fiha usulal mu'amala ya tattara wato ka'idojin mu'amala da komai da kowa akwai al-mu'amalati ma Allah usulul mu'amalati ma Allah kenan wato tsarin da ya kamata mutum ya mu'amalanci ubangijinsa wal mu'amalati ma an-nafsi da kuma yadda ya kamata mutum ya mu'amalanci kansa wal mu'amalati ma al-khalqi da kuma yadda zai mu'amalanci sauran mutane yace wa kullu jumlatin min jumali hadha al-hadith fiha bayanun li ahadi hadhihi al-usul al-thalatha kowace jumla a cikin waɗannan hadisai a cikin wannan hadisi tana dauke da ɗaya daga cikin wato ka'ida cikin waɗannan ka'idoji guda uku al-asl al-awwal ka'ida ta farko ta al-mu'amalatu ma Allah shine da yace ittaqillaha haythuma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake فالاصل الذي تبنى عليه المعامله مع الله هي تقوى الله عز وجل ka'idar da ake gina mu'amala da Allah Ubangiji ita ce jin tsoron Allah Ubangiji a ko ina da ko da yaushe. Wattaqwallahu subhanahu wa ta'ala hiya wasiyatuhu, taqwar Allah, jin tsoron Allah shine abinda Allah ya wasici da shi jalla wa ala lil awwalina wal akhirina min khalqi, shine wasiyar Allah, jan kunnan da Allah ya yi mutanen farko da na ƙarshe shine ji tsoron sa a cikin fadin sa cikin suratul nisa'i. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, hakika mun ja kunnan waɗanda suka aka ba su littafi gabaninku da kuma kukanku, wato ku musulmi mutanen wannan zamani al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, an ittaqullah, cewa ku ji tsoron Allah. Wa fil qur'anil karim min dhikri taqwa wa bayani makanatiha wa azimi thawabiha wa athariha ala al muttaqina fid dunya wal akhirah ayatun kathiratun tadullu ala makanati taqwa wa azimi sha'niha. Malam yace a cikin alqur'ani ambatan taqwa da bayani akan matsayinta da girman ladanta da tasirinta akan mu'minai a duniya da lahira, akan wannan babin an ambaci ayoyi bila adadin wanda suke nuni zuwa ga girman matsayin taqwa da sha'aninta cewa ya girma. To wannan shine al-aslul awwal. Wal aslul thani qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wattabi'il sayyi'atal hasanata tamhuha, shine al-mu'amalatu ma'an nafsikin wa hadha fi mu'amalatika ma'an nafsik fi hadhihi al-hayati bi tarbiyatiha 'ala al-fada'il, wannan shine yadda zaka mu'amalanci kanka a wannan rayuwa, kai tarbiyar zuciyarka akan kyawawan abubuwa, wata adibiha da ladattar da kanka alal kamalati akan samun cikamaki, wa zammiha bi zimamil khairi, kuma ka sanya ma wato zuciyarka linzami na alkhairi wal fadila da halaye nagari, bi an taqbala bi nafsika wa in tuqbila bi nafsika ala ta'at, ka tunkari ayyuka nagari ala alhasanati ayyuka masu bada lada wa ta'ati da ayyuka na bin Allah, wa tastakthira minha kullama tahayyat fursatun, duk sanda ka samu dama to yi kokari ka ƙara aikata ayyuka nagari, wa rubbama kanat alhasanatu saghiratan fi ainika fatakunu sababan fi dukhulika aljanna, watakila ma wato wannan aiki nagari ta yi wani aiki ne wanda a wurinka kana ganin kamar kankani ne amma a dalilin sa sai Allah ya saka aljanna, waqad taf'aluha wa la tulqi laha balan, watakila ma kai aikin alkhairin ba tare da katina ko hankalinka ya bayu zuwa ga cewa aikin alheri kake yi ba, watakunu sababan li ghufrani dhunubik, amma da masanadiyya gafarta maka zunubai. Wal aslu thalith, asali na uku, wa qala annabi yace wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan, ka dabi'antu da hakkakkiyar dabi'a wajen mu'amalarka da mutane. Wal khuluqul hasanu huwa al khuluqul ladhi kana alayhi sayyidu walad adam, kakkiyar dabi'a ita ce dabi'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance akai. Faman arada an ya'rifa kawamil al adadi wa jawami' al akhlaqi wa husn al mu'amalati falyanzur ila hadihi wa siratihi wa sunnatihi salawatullahi wa salamuhu alayhi, duk wanda yake so yaga kyakkyawar dabi'a da cikakken ladabi da kyakkyawar mu'amala da iya zama da mutane, sai ya kalli tafarki da sunna da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zame masa hoto abin dubawa, da kuma ta zame masa wato madubi abin kallo, ta zame masa kuma taska abin dibar alkhairi. Fa adabuhu akmalul adab wa khuluquhu akmalul khuluq fi kulli al abwab, ladubba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune mafiya cikan ladubba, halayensa sune mafiya cikan halaye ta kowace fuska. Wal muslimu matlubun minhu an yukhaliqa an-nasa jami'an bi khuluqin hasan, shi mu'mini an umarce shi cewa dukkanin mutane ya mu'amalance su da halaye nagari. Wa hadha fihi anna at-ta'amula bil khuluqil hasan matlubun ma al abawayn, wannan yana nuna cewa ana neman mutum da ya dabi'antu da dabi'u nagari wajen mu'amala da iyaye. Wal ahl, da mu'amalarsa da mutanen gidansa. Wal aulad, da mu'amalarsa da ƴaƴansa. Wal qaraba, da mu'amalarsa da makwabta wato makusantansa danginsa. Wal jiran, da mu'amalarsa da makwabtansa. Wa umumil muslimina, da dukkanin musulmai. Bal kai ba ma haka ba wa ma'al kuffari hatta kafirai ma ana umartar sa da ya mu'amalance su mu'amala ta gari qala Allahu ta'ala Allah yana cewa la yanhaakum Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah ubangiji baya hana ku daga ainihin wato yin mu'amala da waɗanda ba su yaƙe ku ba a cikin addini ba su fitar da ku ba daga gidajenku cewa ku yi musu halaye na kirki kuma ku musu adalci lalle Allah yana son masu adalci wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amalul kuffar mu'amalatan hasanatan kanat sababan li hidayati kathirin minhum wa dukhulihim fi hadha ad-din nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yayi makafirai mu'amala mai kyau wanda ta zama sanadiyar wato shiriyar da dama daga cikin su da shigan su cikin wannan addini wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yati ar-rajulu wa laysa ala wajhil ardi abghadu minhu ilayhi minhu wani mutane suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanda suka zo wurin sa a sanda suka iso wurin sa babu wanda suke ki a duniya kamar sa fama an yara khuluquhu al-karima wa adabuhu ar-rafi'a da zaran sun ga kikkiawar dabi'ar sa da mutuncin sa da sanin ya kamata sa illa wa yatahawwalu min sa'atihi wa laysa ala wajhil ardi ahadun ahabba ilayhi minhu sallallahu alaihi wasallam a lokacin zai canza daga maki ya kuma babban masoyi daga wanda yake kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma wanda yake tsananta masa soyayya wa hadha ma'ana qawli ta'ala wannan shine ma'anar fadin Allah da yace fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik saboda ubangiji ya maka rahama ne ya sanya ka zama mai tausayi wajen mu'amalar ka da su da ka kasance mai dacin hali mai busasshiyar zuciya to da mutane sun watse sun baka waje ga baki daya saboda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutun ne mai kyakkyawar dabi'a da kyakkyawan hali wanda hakan ya bashi dama mutane suka iya mu'amala da shi suka anshi addinin sa suka gaskata karantawarsa kuma suka bi shi akan wannan sako da Allah ubangiji ya aika shi da shi yan wa masa albarka saboda lokaci da ya kure za mu sake saurarawa anan sai mun hadu a wato kashi na uku na wannan silsila ta mai albarka wanda muke kawo muku akan hadisan halaye nagari daga littafin ahadisul ahkam ahadisul akhlaq wallafar ustad doktor Abdurrazzaq ibn Abdul Muslim Badr jazakallahu khairan sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.